بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Safiyar Lahadi 18 ga watan Al-Muharram, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, shekara 1442, wanda ya dace da lissafin 6 ga watan Satumba shekarar miladiya ta 2020. Wannan shine darasi na 89 cikin jerengar darussa daga lissafin Alfiyatul Hadith ta Imam Al-Hafiz Zainuddin Al-Iraqi rahmatullahi alaihi. Zamu tashi inda ma da yake cewa al-mansubuna ila khilafi adh-dhahir, al-mansubuna ila khilafi adh-dhahir, malan yace wa nasabu li'aridin kal-badri nazala badran uqbat ibn amri kadhalika taymi sulaymanu nazal tayman wa khalidun bihadha inja'al julusahu wa miqsamun lamma lazim مجلس عبد الله مولاه وسلم المنسوبون الى خلاف الظاهر بياني اكن متانن دا اكا دنگنتا سو ازوا غ ابند يا سابا ما ابند ظاهري كي نوناوا معنى ابند اكا فدا ابند زي زو المتبادر الى الاظهار با شيني حقيقه با ونسبوا لعارض سنا ين نسبا سو مالمن حديثي a wajen ga masu riwaya da aribin ga wani abu wani manufa da tabbujuru a kal badri kamar a ce mu mutum kamar al badri wanda asalin tunanin da za a yi shine ya je yakin badar in an ji an ce wani kaza al badri ne abinda za a fara tunanin shine a ce ya je yakin badar to sai zama kuma ba haka bane kamar wane nazala badran uqbat ibn amir Uqba ibn Amr Abu Mas'ud kenan Al-Ansari Al-Khazraji ana ci mishi Abu Mas'ud al-Badri Abu Mas'ud al-Badri to akwai magana akan cewa shi ya zauna ne a anguwa ko garin da ake cewa Badar a yanzu inda aka yi yakin nan shahararre na Badar kadhalika taymi sulaymanu nazal hakanan sulaymanu taymi shima nazal ya zauna ne tayman a cikin kabilar banu taym shi baba tayme bane amma sai ake ci mishi tayme din wa khalidun da khalid wanda ake ci mishi khalidun al-hazza khalid mai gyaran takalmi ko mai yin shu mai ka kuma sai zama ja'ala julusahu bi hazza'i an samu wannan suna ne sakamakon yana zama a kusa da wani mai gyaran takalmi ko mai kira takalma wa miqsamun haka nan miqsamu lamma lazim yayin da ya lazimci majlisa abdullahi maulahu wasin yayin da ya lazimci zama a majalisin mai gidansa wanda yake cima abdullahi wasin shi ma sai aka mai siffa da cewa yana zama a wurin wani sai aka mai siffa da wannan zaman ana ce mishi al-abbasi domin yana zama a majalisin abdullahi dan abbas sai a wanda bai sani ba sai dauka dangantakar tana komawa ne zuwa ga cewa shi ma dan dangi ne a cikin abbasiyawa shi ne bawa akwai mai gidansa Abdullahi dan Abbas ne yana zama ya dade a majalisin Abdullahi dan Abbas sai ana ci mishi al-Abbasi ina fata mun gane wannan aka dawo ana sukar tashi da majalisin to wannan a takaice doron fassara kenan bari mu ji bayanin da malamin shi ya takaice game da wannan misalolin amma kuma baya farko da yace wa nasabu suna saka dangantaka su malaman hadisi kamar yadda muka ji suna danganta mutane zuwa ga adan a baya an yi magana akan annasab wanda yana da muhimmanci a san shi a san dangantaka da sauransu to shi ne zai buga mana misali cewa ana iya samun nasabar ka saba wa abin da zahiri ke nunawa misalai suna nan da yawa burjik amma wannan suna daga cikin shahararrun misalan da ake bugawa misali na farko mafi shahara shine wannan mutumin cikin sahabbai shine wane Abu Mas'ud Uqba ibn Amr al-Badri sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai tarjuma masa a cikin littafin al-Isaba ya rasu shekara ta 40 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da hadisi a cikin dukkanin kutubus sita sanannen sahabi ne mashhuri ne to wannan sahabi wasu malamai suka yi magana suka ce kaman wane kenan kaman Ibn Sa'd wanda ya hakaito daga waqi'i cewa innama nazala ma'an bi badrin ya zauna ne yayi gida a kusa da wani ruwa wani mabugar ruwa dake Badar ta musiba ilaiha sai aka danna tashi zuwa ga wannan garin haka yake cikin tabaqatul musalim littafin tarikh na khalifa Ibn Khayyat haka malamai suka faɗa wancan lokacin har yake cewa shi Ibn Sa'd kenan idlaysa baina ashabina khilafun babu sabani a tsakankanin malaman mu cewa fi annahu lam yashhadu al-waqa'a ash-shahira biha bi halarci wannan yakin nan shahararre na Badar wannan shi ne abinda kusan kowa ya sani haka Musa ibn Uqba ya ruwaito daga Ibn Sa'd cewa innahu lam yashhad Badr haka magana Ibn Sa'd da Ibn Ma'in da Ibn Abdul Barri a cikin al-Isti'ab wanda yake cewa ma la yasihu shuhuduhu Badr haka Ibn Sam'ani al-Imam Ibn Sam'ani a cikin al-Ansab kenan shi ma magana sa kenan to da aka zo sai Ibn Salahi sai ya gudana akan wannan magana a cikin littafin shi muqaddima da aka duk waɗanda suke sun biyo bayan Ibn Salahi da masu ikhtisari da masu tazyiri da masu mai da shi waƙe kaman wannan kenan duka sai suka tafi akan wannan magana dukan su Nawawi a cikin taqrib Ibn Jama'a a cikin Al-Minhalur Rawi Minhalur Rawi At-Tibi a cikin Khulasa dukan su suka tafi akan wannan zance wannan zancen jama'a zaka ga an waye gari kaman shine al-qaulul musallam lahu lakin kowa ya san wannan zance dole kawai ka tumsa da hadisi ko da bin da ibn ibn ya san wannan karatu haka ne ko dan da mun karanta a cikin tadribur rawi wannan magana da Nawawi abin nan da Suyuti ya kawo shi ma irin ta to amma al-Imam al-Bukhari ya ja da wannan zancen jama'a ya kawo hadisi a cikin sahih din sa wanda yake nuna aka san wannan magana ya ruwaito hadisi yayi hujja da shi akan cewa lalle Uqbatu ibn Amr ya shi da Badar koda yayi wannan zaman wajen to wannan kadai ba shine dalilin da yasa za a karbi cewa bai je Badar ba Imam Bukhari ya ruwaito hadisi daga Utsman bin Zubair da yake cewa wata rana Al-Mughith din Shu'ba yana gwamna a kasar Iraki kasar Kufa ya jinkirta sallah ba bai yi ta akan lokaci ba ina jin ko azhar da ko la'asar to da aka gama sallah aka yi ta a makarantar rana ta su doshi faduwa sai shi wannan sahabi Abu Mas'ud sai ya shiga gurin shi mai wazi ya tuna musu cewa ka manta cewa mala'ika Jibril ne ya zo da kanshi ya zo ya ga manzo Allah lokacin sallah wannan hadisi na farkon wada ya ruwaito mishi ya ce mishi wannan ne lokacin sallah kaza wannan ne lokacin sallah kaza to a cikin hadisin har masu riwaya suna cewa har wani na cewa Urwa ka ba a hankali ka san abin da kake faɗa yanzu kana nufin Jibril ne da kanshi ya zo ya faɗi lokacin sallah ya ce haka malaman mu suka gaya mana to a cikin hadisin sai aka ce sai mai riwaya yake cewa yake faɗa lafazin cewa fada kala alaihi Abu Mas'ud Uqbatu ibn Amr sai ya ce jaddu Zaid ibn Hasan kakan Zaid dan Hasan wani jikan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam sai ya ce Zaid dan Hasan dan Ali dan Abu Talib kenan wanda uwarsa ita ce abin nan dan gidan wannan Uqba din kakan shi ne ta wajen mahaifiya ina fata mun gane wannan sai aka ce wa kana qarshahi da Badr nassan ne daga wannan wa kana qad shahida badaran musulman rawaito wannan riwaya a cikin alkuna na shi da aka kaga yanzu wannan ce abu da yake cewa al-muthbitu muqaddamun ala an-nafi da aka wannan magana ce gaskiya saboda Allah wanda ba abin dogaro ba ita dai shahara amma ba ita ce madogara ba za ka ga Ibn Hajar da yake a cikin Fathul Bari a cikin abin nan mujalladi na 7 da yi wannan magana shi ma ya karanta cewa wannan magana yanzu za a dauki ka'idar al-musbitu muqaddamun ala an-nafi hadisin nan da muka ambata yanzu shine hadisi mai lamba ta 4007 a cikin littafin as-sahih na Imam al-Bukhari hadisi na 4007 to dan haka abin nan sai aka samu bayan Bukhari kuma da Muslim a cikin alkuna akwai Abul Qasim al-Baghawi al-Imam al-Mufassir Abul Qasim Abdullah ibn Muhammad al-Baghawi min tafsir Mu'jam as-Sahaba wanda ya shika 317 shi ma da yabo al-tafsir shi ya ruwaito da isnadin sa daga ainihin wato babban malami Abu Ubayd al-Qasim ibn Sallam malamin adab malamin tarihi malamin hadisi babban malami wanda ya rasu shekara 200 ne shi kuma da 24 ya ruwaito daga gare shi cewa yace annahu shahidaha haka nan al-Imam Abul Qasim al-Tabarani sai ya bayyana magana yace ahlul kufa yaquluna innahu shahidaha wa ahlul madina yaquluna innahu lam yashhadha ajin nan sai ya bambanta kenan mutanen kufa su suke da labari akan ya zauna ya je yakin badar amma mutanen madina ba su da shi domin daga baya a can kufa din ya zauna daka a tafi dai al-musbit muqaddamun ala nafi musamman ya zama al-musbit din wani kwagi ne irin Buhari kaga shi kadai zai iya tarjewa da duk waɗannan kuma dole a ban mushi na fatan fa jono to kuma ga muslim ya goyi bayan shi sannan ga malamai muhaqqiqai irin su shi Ibn Hajar kuma da ambata yayi ya tattauna akan haka a cikin littafin shi ne suna a cikin Fathul Bari ya kawo wannan magana na to sannan ba shi kadai bane yake da wannan matsala duk shi ne shi ya shara amma As-Sam'ani Ibn Sam'ani a cikin Al-Ansab ya kawo wani mutum shi ma wanda ake mishi irin wannan zatar shine Abu Hanna ko Abu Habba akan fada a ce Hanna da fauqiya ko Habba da tahtaniya kenan ko wanda sunan shi Thabit ibn Nu'man ibn Umayya ibn Amr al-Kais shi ma sahabi ne shi ma ana ce mishi al-Badari kuma ana zantuttukawa akan cewa ko dai ya ji ko bai ji ba sannan akwai wani mutum shi ma wanda yake ce mishi abinna Isma'il ibn Muslim al-Makki Isma'il ibn Muslim al-Makki wanda shi ma ana ce mishi al-Makki malamai suka ce li kasarati li iktharihi min at-tawajjuh ila Makka tijaratan saboda yawan shiga da yake yaje dawo abin nan yaje Makka ya dawo ko a ramadan kai samu saka da ana ce mishi bakaru an mun jika sai a gashi batu ne ba bakaru ne tun suna yara ne dinga zuwa Kano har ya rikice ma bakaru ko mun gani ana iya samu wannan nasabar daga wani dangantakar da ake mishi da wani gari ashe ba garin su bane ba garin su bane koya ya zauna da su za san muna yara ko na ungumar ake ce mishi dan yarbawa ashe ba bayarbe bane ashe zamani ya kama shi a ugumu shi ai jarbanci sai da muka girma gana ashe ba bayarbe bane da ya dawo sai dawo da al'adu da sutura da kuma ya aure bayarbe to kawai sai ana ce mishi dan yarbawa kaga irin abin nan haka kalmomi na Hausawa to sai ashe ba bayarbe bane kaga zai ya dauka irin wannan hukuncin na san dai duk abu ne wanda yake wannan yana yaduwa a cikin halayyar mutane da al'adun su to ina fata mun gane wannan kaga wannan shi ma sai ya ce an ba shi wannan nasaba ne lil mujawara dan ya makwabce shi haka Muhammad ibn Sinan al-Awaqi suna mishi fata wanda ana ce mishi ana cewa shi ma al-Awaqi bayan ba garin su bane Awaqa din sunan wata anguwa ce a Kufa amma shi mutumin Basra ne haka Abu Khalid ad-Dalani din nasba ne ila Banu Dalan kuma shi ba ɗaya daga cikin su bane haka akwai Abdul Malik ibn Abi Sulaiman al-Arzami wanda a Arzam din sunan wata anguwa ce da ake ta mata Jabbanatu Arzam a Kufa kuma shi ba wannan kabilar bane suna nan da yawa irin wannan mutum yana karanta musamman al-Ansab da al-Lubab fil Ansab din da bane ke magana akan Ansab yakan tattauna akan asalin waɗannan nasabobi sai ce kazalika taymi haka nan at-taymi shine Sulaiman ibn Tarkhan abul mu'tamir at-taymi wanda shahararren malami ne cikin malaman hadisi ya rasu shekara 143 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da hadisi a cikin dukkanin kutubus sita Sulaiman at-taymi wanda babaru taymi bane dangin sa al-Imam Bukhari ya faɗa wannan magana a cikin Tarikh al-Kabir na shi amma ana ce mishi at-taymi saboda ya nazala taiman nazala tayman ya sauka a garin su ya mai da shi masaukin sa ya zo na garin baya ga shi akwai ire-iren su waɗanda ba waɗannan ba ana bada labarin su shi a tawmi din nan da gaskiya masu ban sha'awa cewa dan shi al-mu'tamir yana bada labari cewa baban shi ya ce mishi ya tun baban shi yake cin baban innaka taktubu tayni fi ismik babu ne yasa kake sa tayni a jikin sunanka walasta tayniyar kuma ka san mu mun san ba dangin ku bane fa kala sai ci mishi ana tayniyu da ai garin mu ne mun zama yan gari kamar da irin wancan da muka kwatanta misali sai mutum ya dinga cewa shi ba zazzage ne ko sai kuma yayin shi gudun yake amma baba ka ci mana kuma asalin garin ku daura ne sai ta ai mun zama yan nan ko zama yan zari a cikin da dai nan muka zauna nan muka yi kaza da sauransu kaga abu ne wanda yake mai yiwuwa wannan to kuma amma sai ya ce ma baban sai ya ce ma dan Bukhari ya kawo wannan a cikin asarin kadu sai ya ce ma dan idan ka zo rubuta sunana ka daina sa attaini din ka dinga sa alqaisi saboda shi ne asalin kabilar su yake ce mishi zaka tabtasmi fara tabtub tayniyan baliktub qaisiyan to sai ya ce wa khalidun hadza'i bi hadza'i ja'al julusau sai kuma khalid ibnu mihran al-basri babban malami cikin malaman hadisi a abul munadir kenan wanda jama'a su rubuta hadisin shi ya rasu shi ka ta 142 khalid al-hazza haka ya shahara cikin shi kuma ce malam khalid malam halid shi shaina to sai zama ana fadan ne haka ne saboda bi hadza'i ma'ana bi sababi rajul hadza'i sakamakon wani mutum mai gyaran takalmi wanda ja'ala julusahu ya zan yana zama kusa da rumfar wancan mai gyaran takalmi haka limamu abin nan haka al-Imam al-Bukhari ya ruwaito a cikin at-tarikh ya ba labari daga malam Yazid dan Harun wanda dalibin shi haka kuma da Imam Tirmidhi ya ambata a cikin al-Jami' ya ba da labari cewa daga Bukhari a cikin kitabus salah da Tirmidhi ya kawo wannan labarin haka Ibn Sa'd sai shi ko yace Ibn Sa'd yace innahu lam yakun bi hadza'i amma fa ba mai jarata kamar bane walakin lahu kana yajlisu ilayhi sai ya kasance yana zama ne a kusa da su abokan shi ne ko kuma makwabtan shi to haka kuma shi da kanshi aka ba da labarin ya ce kamar yadda yake cikin al-ansab na sam'an yake cewa ma hazautu na alal qattu da dai ban taba gyaran takalmi ba wala bi'tu ban taba sai takalma ba walakin tazawwajtum ra'atan min bani mujashi na aure wata mata ne a kabilar banu mujashi in fanazaltu alaiha fi hadza'ina wa nusibtu ilayhi sai na je sai na sauka wata da sun da yake neman auren ne ko kuma suka ce bari tafi da matar da ya so na gari ba ya akai sai ko idan ga zama da wasu masu gyaran takalmi wasu ustadi masu gyaran takalmi shi kenan sai shi ma yake ce mishi mai gyaran takalmi menene abin da Hausawa suke cewa menene wanda ya zauna da mai kaza ne ko akwai wani karin magana da ake wanda yake da cewa wanda yake kusa da masu irin abu shi ma zai irin nasu zama da madaukin kanwa shi ke kawo farin kai in kana ganin ka a wani wuri da yake wani abu ma'ana yan wuyu suna shan wuyu kuma kana da rato ko tilawa kake kuma sunan ka dan wuyu za a ce a wuce a gaka a gunya wuyu ne kake cikin jangullin su eh ne kake cikin jangullin su za a ce kuma dan wuyu ne an zo kuma za a kama har da kai na wata mun kai jona to sai to akwai wasu labaran da aka ruwaito game da matsalar wanda ba wannan ba amma ba su ne al-muhimu ba akwai wannan da ake ce mishi Yazid bin Faqih kaga da zaran ka ji me za a fara tunani matalauci ko kuma al-faqir din nashi shi ba na faqaru bane daga fikiru ne nashi fikiru kashin gadan baya wato ya ji ciwo ne ya taba asali ne sai ya samu matsala abin nan shi afiqar din shi kashin gadan bayan shi sai kuma yana mai ciwo sosai wani lokaci da kare ki miki amma sai an tare an tattara shafa to sai yake ci mishi malam Yazid mai gadan baya shine asalin sunan shi Abu Usman Yazid ibn Suhaib al-Kufi eh wanda al-jama'a sun ka dari shi in banda at-Tirmidhi to ana ci mishi haka sai ma da yake wa miksamun haka ke ganin shi da kasrul mim miksam wanda shine Abul Qasim Miksam ibn Bujra ibn Najda akan ce ibn Bujra akan ce ibn Najda wanda shi ma yana daga cikin jama'a in banda Muslim Bukhari da Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah da Nasa'i ya rashi ga 101 bayan jira manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to ana ce mishi sunan shi kenan Miksam Ibn Najda wanda shi kuma aka ce lamma lazim majlisa Abdullah maulahu wasim kasancewar shi asalin shi maula ne ga Abdullah ibn al-Harith ibn Nufayl kamar da Bukhari ya fada Abdullah ibn al-Harith ibn Nufayl haka Bukhari ya fada a cikin littafin at-Tarikh al-Kabir amma da ya zama ya lazamci zama a majalisar Abdullah dan Abbas sai Allah ce mishi al-Abbas ana danganta shi zuwa ga Abdullah dan Abbas ne ko zuwa ga asalin mai gidan shi yake shine gidan nashi ba Abbas ne din amma dan an danganta shi haka sai ya bayyana kamar ba yadda ake tunanin abun bane to ana samun irin waɗannan da yawa wanda zaka ga ana ce mishi al-Husaini sai ka dauka jinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai zama ba jinin annabi bane ala jinin wani daban ne can ko kuma wani gari ne mai irin wannan sunan kamar yanzu akwai Husainiya a wurare da dama ta yi irin wannan Husainiya wannan na yin shi'a ne aka danganta shi zuwa gare shi suna nan zaka sanar irin wannan da yawa ko ka ji an ce mutum annahawi sai ka dauka malamin nahawi ne mun karanta wannan baya sai zama ba haka bane dangantaka ce zuwa ga kabila wanda suke da irin wannan sunan wallahu a'lam to sai mu je gaba inda ma da yake cewa al-mubhamat wal-mubhamatu wa mubhamur ruwati ma lam yusma kamra'atin fil haydi wa hiya asma wa man raqa sayyid dhaka al-hayy raqin abi sa'id al-khudri ومنه نحو ابن فلان عمه وعمته وزوجته وزوج وعم عمته زوجته ابن امه ثم المبهم سنه wanda ba a fade shi ba sun za a ce wani ko dan wani ko mijin wani ko matar wanci sai ko mijin wanci ko matar wani ko kawun wani ko babban wani malama din suna da kwakwalan nemo irin wannan tayu sun sahabban ko masu riwaya za su ga kawai ba wani abu bane a lokacin da suke fara da ba wai da gangan suke koyewa ba sun koye ne da sawata maslaha ko kuma idan mutumin da yayi magana ko yayi tambayar a ba maslaha a fadi shi ko ba ma san shi ba za ga Ibn Hajar yana da kwakuduwa sosai akan wannan fatuwar bani har lokaci yake cewa wani da aka ce yace lam a'rif man huwa ban san shi ko waye shi in ko ya sani sai ya baka sai ya ga maka to wane ne kai an ce ma halaka wane ne ko ma dai wane ne da Aisha take cewa wanda ya Annabi sallallahu alaihi wasallam wanka da Ali da Abbas ne ko da Fadlu da wane wannan nan duka irin inda Ibn Hajar ya dinga tabbala an ce wane ne an ce wane ne an ce Ali ne an ce ba Ali ba an ce wane ne sai ya kawo maka riwaya irin wannan akwai dadi akwai armashi irin wannan ilimin zai fito maka da abu fili zaka ji ka samu wani gamsuwa akan cewa ya abin ya faru in ma kissa ta maimaitu zaka sani malamai suna daukan asalin dalili akan ittibari da mubham dan wasu malaman suna ganin a an ba a cikin isnadi bane ba sai an damu ba domin nan isnadi shine yake da alaka da ingantawa ko rashin ingantawa amma na cikin matsayin dan me sa za a damu sai an san waye ya tambaya wane ne yazo wane ne aka gurala wane ne aka aika gari kaza wane ne sai ya rasulullahi me yake kaza misali yanzu nan mutan da ran imra'atu ko wata mata da aka ce safa'u al-khaddain me kuma tun iri kaza inda karatun hadisi ake zalla wajen dole sai yin tunanin abu ne saboda ta'arudi gare shi ba shine asalin muhallin mu ba wace ce wannan matar da ta tambaya nan al-imam al-khadij ga dai ya da tafi musamma ka haka zamu je da tafi insha Allah ibn da yake al-asma'ul mubhama fil ahadith al-muhkama to menene hujjar su ina suka lalubo daga cikin tafarkin magabata ina malaman hadisi suka lalubo wannan dabi'a shine a cikin wannan kissa ta Abdullahi dan Abbas dake cikin Bukhari da Muslim da yake cewa lam azal harisa ala an as'ala Umar ibn al-Khattab an al-mar'atayn min azwaj an-nabi sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala anhuma in tatuba ila Allah da Allah yace in tatuba wannan damirin na matan nan guda biyu Abdullahi dan Abbas yace ban gushe ba ina ta kwakudu ba da kwadayin sai na ji suwa ne yana ta kokarin ya samu dama ya tambayi Umar duk inda zai tambaye shi bai samu dama ba sai ya dan jira
mun ga dai tabbaci da ita sai da muka tabbata aikin haji aka je akan hanya Umar yace zai shiga zai zagaya sai na raka shi da ruwa na aje mishi da yayi tsarki ya fito sai da shi aka raka Allah na da tambaya wai su wane ne waɗannan matan guda biyu da Allah yake kaza a cikin su shine Umar yake ce mishi wa ajaban laka ibnu abbas yace abin mamaki yanzu kai wannan ma sai ka tambaya ko kuma abin mamaki yanzu kai wannan ma baka sani ba yace huma aisha wa hafsa to kaga yanzu ya lalubo mu ba ne kuma na ban qur'ani ya kware shi kuma qur'ani wajen irin wannan ibham wanda akwai hikima a cikin sa ko dai zan na farko tukunna a sanya wa mutane tawalu imagine a ce kowa ba shi alqur'ani dange shi da sauran ɗan uwan shi da jama'a Allah ai ta zuga abin ne ce ai akwai sunan shi ma alqur'ani ba ga zai yin da ake takama da sunan nashi ba falamma kada zaid min hawatara wannan abatan kawai yanzu jibe da ake aya ta shi da ce ai shi kare ne Allah ya bata alqur'ani bismi to amma shi saboda kabiya ce khasa bihi ko mun gane ba za kuma sai ta'addi hukuncin zuwa kan wani ba hukuncin bai mutu ba za ka kawo ba ta wani almajirin ka ce mishi sakatun aura ba baka yi sawa ta tsaya ne akan shi na farko kenan to kallu kuma ubangi dan ka da annabi ba shi labarin cewa Allah ya ce in ce maka ka karanta mini sura kaza ubangi ya ce wasammani yanzu na Allah ya kira sunana kawai sai fashe da kuka to jiza Allah ba zai faɗi sunan mutum ba saboda hukuncin ya zama gama gari da aka zo sai na bakar wala ya ta likulul fadl minkum wasa ba ce ya Abu Bakr la tafa al kaza ba saboda ya zama ya shafi duk wani ulul fadl minkum wasa ina fata an fahimci wannan to irin wannan sunanin da ya cikin qur'ani ibhami da kuma saboda wato Allah subhanahu wataala yana magana ne da dukkan al'ummarsa da dukkan bayinsa ga baki daya ba qur'ani zai shafi wani kadai ba ya shafi kowa da zamani da wuri to yasa bai suka dauki wannan dabi'a idan suka ba su ba da labari idan mutumin da ake magana a kansa wata wauta yayi ko wani kauyanci ko wani shirme ko wani rashin tunani sai su koye sunan shi sai a ce wani ba kauye ya zo ya fitsari a masallaci to amma akwai kuma wanda za a je a lalubo sai an samu labari sai an samu labari to shi ne abin da shi ne tsibuna jiran suke amma idan mutum ya zama falalaci aka ambata akan shi za su faɗa sai an ce wani dan aljanna ne an ce wani zai kwana za a ga aljanna an ga wani za su ambaci wannan falalar wancan saboda in an faɗi sunan zai kama da gulma domin yanzu an faɗi wani abu da halal da zai ji daɗin a bada labarin ma ya karhu to sai suke taharruci ba sa faɗi kaga yadda salaf suke da hankali jama'a wajen bada labari mu ko Allah Allah muke yi mutum ma wai yanzu hatsarin mota ma wani sai tsaya akan hanya ya ta kyaras 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 buya ma bai fasu ya ce mutanen gari kaza ya sun yadari a waje kaza guda uku sun mutu bakwai suna asibitin kaza shikenan kuma ya wuce abin shi shigo ba ba zai kawo musu isaf ba zai kawo musu first aid bane shi shina shi first aid din kenan kawai ya da labari wannan yana daga cikin abin da gururi da shirman da waɗannan na'urorin na zamani suka sa mutane a cikin rashin sanin rashin sanin ya kamata wajen yada labari hatta labarai da ake yadawa jama'a na an yi tade a wuri kaza an yi zina a wuri kaza ba su da wani alfanu yada su ba su da menene maslahar yada su menene maslahar annan wani yake koyon wannan barna a san da kake yadawa annan kake koya wani baka sani ba la yuhullahu jar bi suni min alqawl Allah shi kenan to da aka sai malamai suka yi ta bayani akan wannan abin nan cewa na farko akwai fa'idan kawar da jahalar wane ne wannan domin kuma dan adam yana da wani tsumuh yana da wani kwadayi na sanin sirrorin abubuwa to zaka ji akwai wani satisfaction in ka san wane ne sannan ta yiwu wata falala ce ta bayyana ta wani da sauransu idan kuma wani ilimi ne wanda da ba za a gane me yasa mutumin yake kaza ba za a iya ganewa saboda yanayin shi ko dabi'arsa ko al'adarsa sannan kuma akwai dai fa'idoji da ma malamai suke samu akan haka alƙiraki din nan shi ko shadi da mai suna al-mustafad min mubhamatil matni wal isnad iraki shi kai shi zai rubin da iraki sannan kuma inda ambata akwai tafin malam khatib bagdadi shahararre shine abinnan al-asma'ul mubhama fil anba'il muhkama ko fil ahadithil muhkama an buga shi sanannen lissafi ne an buga shi da dadewa akwai doctor izzuddin ali as-sayyid ya mai tahqiqi an buga shi da dadewa shekaru wajen 20 ko 30 baya sanannen lissafi ne akwai shi a kasuwa da komai ana intimate da shi sosai dan shi yakan ruwaito ne in ya kawo hadisin da aka tare kuma Muhammad sai kuma ya ruwaito maka da isnadoji waɗanda suka bayyana wane ne wannan Ibrahim kuma ko wasu bambance-bambance ma zai bayyana maka ina fata mun gane wannan to kamar da muka ambata kuma baya ga shi akwai sura bin Ali ibn Abdul Hasan Ali ibn Siraj ibn Mulakkin kenan malamin su Ibn Hajar bin Nuruddin ibn Mulakkin shi ma yana da tafi akan haka akwai kuma abin Burhan al-Halabi shi ma yana da tafi akan haka abin Burhan al-Halabi shi ne wannan kenan mentionin shi Sittibul Adami ko Sittibul Ibrahim ibn Muhammad ibn Khalid Sittibul Adami ya rasu shekara 841 karni ne na Ibn Hajar abokin sa ne sosai da kai shahara bane haka nan ya dauki littafin Ibn Bakhshawal ya cikire isnadojin ya kara abubuwa da dama kitabus sila wanda a ciki zaka samu bayanai irin wannan haka al-qattalani littafin al-ibah an mu'jamil ghalib wal mubham kallan shi kuma Ibn Hajar kamar da muka ambata ya ba da muhimmanci ne ban mamaki a cikin sahih bukhari sharhin shi na sahih bukhari fathul bari kenan wanda kusan kamar da shi abin da yake fada sahawi yace fa arba alaman sabaka sai ya tsara ba duk wanda suka gabace shi saboda ya zo daga baya kuma mutum ne mai kwakwajuba mai lissafi sannan baya ga wannan yana da littafi na musamman yana da littafi na musamman da yayi akan haka shine al-ifham lima waqa'a fil bukhari min al-ibham wanda asalin shi littafin malamin su Jalaluddin al-Bulkini Ibn Hajar ya dauka ya harrara shi ya gyara shi ya tsare da shi sunan shi al-ifham lima waqa'a fi al-bukhari min al-ibham kuma an buga shi ma akwai shi a gari ana samun sa haka dai malamai suke ta wannan aikin na kokarin tantance su wane ne a wuri kaza su wane ne aka ambata a wuri kaza to sai yace wa minhu wa mubhamur ruwati malam yusma mubhamun suna na masu riwaya shine abinda ba ambata ba kamra'atin kaman kaji an ce wata mata kaman yadda yake a cikin hadisin haila kamra'atin fil haidi wa hiya asma haka za ka tashi asma maqsura ba tare da an yi madan ba asma'u wata ace wata mata ta tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hadisi ne na cikin bukhari da muslim riwayar aisha Allah ya kara mata yadda muslim ya fitar da shi ya ilahi shi ma ta hanyar safiya zuwa ga aisha cewa asma'u ta tambayi wata mata ta tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama game da tana yin wato abin nan ko tana yin istihara yana nan a cikin abin nan babu zalikil mar'ati nafsaha idza tahurat fil hayd inda bukhari ya kawo shi kenan da wasu wurare waɗanda ba wannan ba wannan mata ita ce asma'u ibnatu ko bintu yazid ibn sakan al-ansariya asma'u bintu yazid ibn sakan al-ansariya haka zuwa cikin asma'u mubhama na abin nan na khatibul baghdadi to amma kuma wasu sun ce ba ita bace kamar da ibnu bakshwal ya kawo shi yace asma'u sunanta ibnu shakal yana cikin littafin غوامض الاسماء المبهمه ابن شكل هكذا نسبه ده فتحي saboda kuma yazo a cikin wata riwaya ta Imam Muslim daga abin nan Ibn Muhajir da wannan lafazin cewa dakhalat asma'u bint shakal ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da haka da Imam Nawawi yabo sharhin sa a cikin shi man tabbata shi al-isharat tun asma'il mubhamat na Nawawi ina da tafi haka jisi guda kuma mai matukar fa'ida kasan ta fallo dukan su babu na yarwa to tafi ne muharrara komai zaka ganshi a natsi irin yadda shi ma yake sai Nawawi yake cewa yajuzu an takuna al-qissatu waqa'at lahumu ma'an fi majlisin aw majlisayn tayu abin ya faru ga wata mata ta yi tambaya sai wata ce ya rasulullahi ma kuna da irin wannan larura ko mun gani ko kuma ita ma daga wato ji tambaya tunda duk ko ne ya tabbata asma'u bintu sakan shi ne ku shahara da kuma asma'u bintu ash-shakal ita ma bintu shakal ita ma abin nan ya zo game da ita wallahu a'lam haka ibn dawzi shi ma ya ambaci magana kwatankacin wannan a cikin at-talqih nashi wanda maganganun da malamai sun yi su da yawa akwai zantutuka da yawa da suka zo akai wasu malaman su yi kokarin su raddi ce akwai wahani a cikin riwayar Muslim wanda bai yiwa a kawo da'awar wahami haka kawai dan tunanin wata riwaya ta shahara ba a san ayyuka to haka kaman irin wannan misalin kan kalibir ibn abbas a cikin riwaya da ke cikin sunan imamu darimi manasikul haji tana da aka da asali a cikin bukhari da yake cewa inna wani mutum ya tambaye maza sai kana yace yake cewa ya rasulullahi alhajj fi kulli amin wannan hadisi shahara bai na kisa aikin haji to wannan mutumin kaga a cikin riwaya abu daud da nasa'i yazo cewa abin nan ne al-aqra ibn hadis shine wannan tambaya al-aqra ibn hadis sai yace wa marraqa sayyida zal hayy da kuma wanda yayi tofi yayi ruqya ma sayyida zakal hayy mai anguwa ko dagacin kauyen nan sahabin nan mai kissar sahabbai da suka tafi suka je Abbasu wurin kwana aka hana su daga cikin dare aka ce kunama ko ta harbi mai anguwar aka zo aka ce ana nemi su taimaka su zo su yi wa'azi su yi tofi raqi wannan mai ruqya shine Abu Sa'id al-Khudri wanda ya rawaita kissa tana cikin riwayat shi tana cikin sunan ta imamu at-tirmidhi da nasa'i da ahmad da ainihin wato abdu ibn humayd a cikin al-muntakhab min hadithihi kenan haka nan ibnu hibban ya inganta wannan riwaya dukkanin su ta hanyar al-imamu a'mash daga ja'far dan iyas daga abu madra daga abu sa'id al-khudri a cikin lafazin wani daga cikin su wanda shine tirmidhi yace da aka tambaya aka ce wane ne ya ruqya sai yace wato bayan da gumo zalla kenan sai yace na'am ana ni ne a wato suka ce suka tambaye shi a ta haka ce da Allah wa zai taimaka mana ya ruqya sai yace ni ne zan yi amma walakin la arqiya ta tuuna ganama ba zan mishi ruqya ba sai kun biya sai da aka ba su abin nan akuya 30 kuma za mu su 30 ne kowa yake da akuya daya akwai riwaya da mu gara kudani da su da irin wannan cewa ya mishi ruqya da fatiha wannan shine abin da ya shahara sai dai an samu wata riwaya kuma har ila yau daga Jabir dan Abdullah wanda take cewa fa qala rajulun min al-ansari ana arqihi wanda wannan yana cikin riwayar Bukhari da Muslim cewa fa qama ma'aha ay ma'al mar'ati allati atat tas'alu fi dhalika rajulun kunna na'anibu wannan yana cikin sahih bukhari sai wani mutum ya miƙe ta fita tare da matar da ta zo ta ce to ta kawo wannan kokin wani mutum wanda kunna na'anibu kamar da Hausa a ce muna zargin shi to ba zargi da ka sani ba tuna tunanin dama ya iya ruqya shi yake nufi ko kamar misali mutum ne an ga yana zuwa da gida gun wata budurwa me za a fara zargi ai yana son ta ne ko to kaga ba zargi ne na mummunan zargi ba zargi ne wanda yana da wajibi mai kyau to haka shine lafazin na anibu ni ba san da Hausa ya za a ce mishi ba dai sunan shi kenan kula na tahim ko me za a ce ne amma ni ko sunan muna tsammanin dama ya iya ruqya ana dan ne kallon dan ustaz ne haka da ka san ko a makwabta ne da wata ta dan bugi da haka zanu aka san cewa an san ka dan iya ana ganin ka kana wucewa da dan charbinka haka ko kuma baka cikin fuska sosai to sai a ce to a kira ka ka zofa mata ruqya in baka yi baka jigin mal dalil dalla mamari sai karkata maka anji to sai tashi je mata ruqya din kaga anan sai aka ce Abu Sa'id ya Abu Jabir yake cewa da wani mutum cikin ansaru ya tashi ya je yi mata ruqya a riwayar Muslim kuma yake cewa rajulun minna ma kunna nadhunnuhu yusina ruqya wani mutum wanda ba mu ma san ya iya ba a cikin riwayar Muslim kenan a cikin kitabu salam sannan Bukhari da Muslim suka hada akan riwayar annahu lamma raja'a qulna lahu a kunta tusmi ruqyatan dama can ka yi ruqya ko kuma suka ce a kunta tarqi fa tarfa fa qala la ma raqaituhu illa bi fatihatil kitabi wannan ma yana cikin lafazin Bukhari ya rawaito shi to kaga wannan yana nuni zuwa ga wani mutum ne daban ba Abu Sa'id din ba ko kuma ya zama yana da wani suna daban ko ta alkunya daban to sai Ibn Hajarin da yazo a cikin Fathul Bari sai yake cewa wasu malamai sun ce ya tani ta'addud al-qissa sai yace illa annahu ba'idun jiddan yana da nisa la siyama ma'attihad al-makhraj musamman tunda mafita hadisin ɗaya ne da siyakin ta da sababinta da sauransu haka Ibn Hajar yake fara cikin Fathul Bari Mujalladi na 4 amma duk da wannan istibar shi kuma da kanshi ka koma can a cikin Hudar Sari a muqaddima yayi wata magana da ke nuna cewa wani ne akwai yiwuwar wani ne da yake cewa waja'a fi riwayatin ukhra yace annar rafi ghairu abi sa'idin fa yahtamil ta'addud shi da kanshi ya faɗi wannan a can a farkon a Hudar Sari ya faɗi wannan amma da ya can gaba kuma sai yace bayyin wallahu a'lam to irin wannan zaka ganshi da yawa haka a cikin maganganun to in muka kalla wannan larabcin da yace raqib abi sa'idin al-khudri wa man raqa sayyid zaka al-hayy raqib abi sa'idin haka yabo bil jarri ko bil jarri saboda kaman akafun akafi ne akan wancan kamra'atin haka nan wato sai yace ka abi sa'idin al-khudri shine yasa ya mishi jarra amma zai iya daukan wani wajihi na al-irabi amma dai haka aka samu a nusar wa minhu to daga cikin irin wannan kuma al-mubham din akwai nahwu ibn fulan kaman kaza an ce dan wane kaman wanne kaman yadda misali yabo a cikin hadisi matat ihda banatin nabi sallallahu alaihi wasallam wata daga cikin matan manzon Allah ta rasu yana cikin bukhari kitabul janayid ko wata ce wannan aka daga cikin rasul wanda umma ya ta mata wanka din nan Zainab ko Zainab ce matar Abu al-As ibn al-Rabi wanda umma ya ta mata wanka shine hadisin da Annabi ya ce musu a tsefa kanta ayi kaza ayi kaza ayi kaza haka haka wannan shine abin da ya tabbata abin nan kaman wannan hadisin na Ibn al-Lutbiyyah ko Ibn al-Lutbiyyah kaga shi ma dan wani ne wanda ya zo a hadisin Abu Humayd as-Sa'idi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce istamala rajulun ala sadaqa istamala rajulun ala sadaqa kaga shi ma mubhami ne wa haka ammahu a ce abin nan ibnu fulanin ammihi dan wane ko babban wane kaman riwayar da ta tabbata na abin nan rafi ibn khadij da aka ce an ba'adi umumati rafi dan khadij wannan abin nan mai riwaya da yace an ba'adi umumati daga wasu daga wanda daga cikin baffaninsa an ce sunan shi zuhair ibn rafi zuhair ibn rafi haka kaman riwaya yahya ibn khallat hadisin musii'u salati da yake cewa an ammin lahu badriyyin daga wani baffansa babadari wanda yake bazar shi rifa'a ibn rafi az-zuraqi kaman da yake a cikin riwaya abu dawud ammatihi haka nan kuma za a iya cewa daga cikin misalan hadisin da zai zo da ammatihi goggo yar uwar uba ko kaman hadisin Husain ibn Mihsal al-Ansari da yake cewa an ammatin lahu daga wata goggonsa kamar da Nasa'i ya tushe a cikin littafin Ishatun Nisa da Al-Kubra fa hiya asma'u wannan asma'u ce tace goggon nasa haka kaman Jabir da yake ba da labari yake cewa faja'alat ammati tabkihi tunda baban shi ya rasu din nan baban shi Abdullahi ko Jabir bin Abdullahi baban shi daga cikin shuhada Uhud da ya rasu a cikin riwayar hadisin kamar yake cikin riwayar Nasa'i yake cewa faja'alat ammati wata ƴar uwar mahaifin nawa sai ta dinga masa kuka wace ce wannan ita ce Fatima Fatima sunanta sai yago ambaci sunanta a cikin Sahih Bukhari Fatima bintu Amr فاطمه بنت عمرو الانصاريه هكا زوجته ايرن كما حديث عقبه بن الحارث ذيك تزوجت امراه لا اوروت ماتا wannan sunanta ummu yahya ghaniya bint ihab haka kama hadisin ja'at imra'atu rifa'ata al-qurzi wanda ke cewa bai da wani abu a jikin shi in banda kamar tsumma an gana hadisin ko kaga ita kuma sunanta tamima ko kuma ana bil mukabbar kuma ana cewa tumaima kuma yazo da suhaima bintu wahabin suhaima bintu wahabin duka yazo a cikin muwatta ta malik yazo da lafazin tamima a cikin muwatta kitabun nikahi a cikin littafin musallam na abdur razzaq as-sanani yazo da lafazin tumaima daga riwaya ibn abbas sannan kuma ibn hajar ya ambata a cikin fatul bari cewa abu nu'aym a cikin marfatu sahaba ya fitar da sunanta suhaima Suhaima bintu Wahabin. Haka kaman abin nan hadisin Subay'atul Aslamiyya da take cewa annaha waladat ba'da wafati zawjiha bilayali, wanda sai aka ganta ta fara kwalliya za ta yi zawarci ko suka harata Annabi ya ce a batta. To waye waye zawjiha din? Waladat ba'da wafati zawjiha, hadisin da cikin littafin Bukhari shi ma gargashin babu wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahunna, Bukhari ya kawo shi a wannan wajen ta hadisin Abu Salama ta dan Abdurrahman da kuma kitabu talaq ya sake kawo shi a can gaba. Haka Muslim ya rawaito shi ta hadisin Al-Miswar ibn Makhrama, mujallata malamai sun ce shine Sa'd ibn Khawla. Bukhari ya kada wannan mu'allaqan a cikin Sahih Bukhari da Muslim a warwari daban. Haka ibnu ummi, kamar ibnu ummi wato ce dan mahaifiyarsa, kamar hadisin ummu hanin take cewa za'ama ibnu ummi annahu qatilur rajulan rajulan ajartuhu, hadisin fatu makka ko da sayyidina ali, shine ibnu ummi hadin nan anan wajen kamar da yake cikin ruwaya a cikin Bukhari, a cikin Sahih Bukhari ya zo da haka. Haka kamar ibnu ummi maktum, haka aka ce mishi ibnu ummi maktum, to wace ce wane ne shi? Shine kuri Abdullahi ko kuma Amru? Akan ce Amru ibn Ummi Maktum kamar da yake cikin Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal, akan kuma ce Abdullahi, ana danganta shi zuwa ga mahaifin shi, mun tattauna a baya akan danganta zuwa ga uwa. Duk waɗannan suna nan da yawa da yawa da yawa da yawa da yawa, ba za su kugu ba. Na'am, ana iya samun kuma wani bayani wanda ba irin wannan ba, kamar hadisin Rabi'i dan Hirashi da yake cewa animra'atihi, ka gani ambata mana miji da kawu da babba da sauransu, to kuma sai ya ce wannan animra'atihi an ukhti Huzaifa, ɗar uwar Huzaifa ne, ita ce Khawla bintul Yaman, ƙawar Huzaifa ta ɗan Yaman, matar shi kuma sunanta ita kuma ba a sani ba, san sunan mu dai ce animra'atihi an ukhti Huzaifa. Wato muka lura da kyau Larabawa suna da wannan al'ada, ba sa faɗan sunan matansu da ba har Qur'ani ya dinga yi, sai ka ji ya ce ne ko dai ahlu ko zawjiha ko makamantar sa, ba za ka ji yadda mu muke kuma ta ce Fatima, ai ko a waje zamani sai ce ai Zainabu ta ce min wa, ko Zainabu dan yana nufin wai matar shi, da mutanen da sun ji hankali ba za ka ji ce iyali na ko mai daki na ko, saboda yana da kawa matuƙa ne wajen hajjabe su, don wani ko sunan yaji sai ta burge shi, ko mun gane yana san irin sunan. To kuma ba a so ya yana kwaɗayin wata mace wal musanati minan nisa'i, to ka ka ba shi dama, idan kuma ga wanda dinga ko sun san hotunan matar shi tana birthday ko sun je ShopRite ko ga sunan kaza ko ma cikin ɗakin su suna zaune suna cin taliya, haka duk wannan rashin wannan duka wannan menene, wannan dai yusanci ne dama, rashin sanin mutuncin kai da kuma ko buɗe kofofin shaitan kala daban-daban, Allah shi kyauta. Haka to kaman hadisin Ibrahim dan Maisara yace an khalatihi animra'atin musaddaqa, daga innasa, daga wata mata da ake gaskatawa. Wannan yana maka magana akan abin da ne a samu har sama da mutum da ya isnadi da irin wannan. Wace ce abin da dan sadin nan? Wannan yana cikin littafin sunan Abi Dawud a cikin kitabun Nikahi. Wannan mata khalatsa da yace daga wata mata musaddaqa, wato ko kuma imra'atu sidiqi, haka yazo to ba gano ko wace ce wannan mata yayin ana da ta bincike. Haka kamar hadisin Hunayda bintu Khalid al-Khuzai, Hunayda din Hunayda ibn Khalid sun Hunayda namiji ne, sun sunan Hindu ana sawa maza a da, daga baya ne dai mutane kuma suka da jama'a yanzu ba su sani ba, yanzu ka samu danka suna namiji Hindu zaka da mai matsala gaskiya, da ga bana ba ka shawara ka yi suna yin to kuma sai ga tasjirin shi Hunayda dan Khalid al-Khuzai yace an imra'ati ko kuma an ummihi an ba'ad azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisan innahu kana yasumu tis'a zilhijja, wanda ke cikin sunan Abi Dawud. Wannan matan ta sunanta Ummu Salama, matan manzon Allah din Ummu Salama ce mai wannan riwaya, amma ita kuma matar tashi da yace daga matarsa ita kuma ba a santa ba. In kana son ƙarin bayani irin waɗannan kamar da muka ambata sai ka bude kafin mutawwalat, daga cikin wuraren da ake sa ran samun shi ne wanda da muka ambata na Kutubul Mubhamat ko kutubu tarajim kamar littafin nizi tazibul kamal kamar tazibul tahdhib na ibn hajar yayi babi musamman kamar zahadi shi ma yana da babi musamman na al-muhammatu da sauransu akwai wata nukta da muke so cike mana ita wanda sahawi ya cike da ita a cikin littafin shi dinnan fatuhul mughi ya bada labarin wani abu da aka karantar da su a wani zaman karatu da suka yi kamar yadda ya ruwaito yace wa minan nukati ma ruwinahu fi khamis ashara al-mujalasa daga cikin wani abu mai ban sha'awa abinda muka ruwaito a littafin al-mujalasa wa jaharul ilm na al-imam abubakar ad-dinawari wanda muke kafa 293 to sun zauna an koya musu littafin kuma wannan labarin mai yana cikin littafin husnul muhadara na Suyuti sai ba da labari zadi ma ya kawo cikin sanadin mai lubala cewa min jihat sa'id ibn usmana qala marra ala sha'abi hammar al-aladhi dallun yahmiluhu barka ji wata irin ta mutane da ba wannan dan dako ne kawai yana dauke da kwando ya dauko wata mata kayan ta wata ne daga kasuwa ko daga gona ko ina ne yana cikin tafiya kawai sai ga wani malami a arha sha'abi dai gan shi ku falan mar sha'abi wa ba'a sai aje kwandon shi ce wa qala wuce alga ta man dama ina da tambaya masmu mura'ati iblis alga ta man don Allah ne sunan mata iblis fa qala sha'abi zaka nikahum lam nashhadhu ki ni ban je daura auren iblis da makashi ban san su kuma mata shi in je ni buga buga ka da Allah malam ne san din dala yau na rokar san din dala kai kana ustazi sai da bayan kasuwa Allah malam ina da wasu kaya ne ina so in kawo ban san ko ka san wannan kasuwa da ke sayan atamfofi da azariya ni ne mun insali yanzu ina ban san wannan sai irin wannan tambayoyin suna nan da yawa to idan kana malami ko mai wa'azi ko mai karantarwa sai ka dinga hakuri kaga inda wani ne sai talla mai maki ko ya zage shi kai inda a ce da amshi wani tambayi da ya gano kuran shi da sai an raba da amshi ne ko ta ga sai shaje sai mishi zaka ne kawo lam nashhadu wannan wani aure ne da bamu je ba da haka bamu da fatawa akai idan ruwanka da wata mata iblis me da ne ka da ita to wala abu nake so cike mana kuma shine musamman a alqur'ani mai girma muhammad da dama da suka zo game da banu isra'ila da sauransu akwai sunayen amma zaka tarar ba su inganta ba kamar yanzu ya sahiba ya sijini zaka ji masu shauri suna fada wane ne da wane wane ne da wane aw kallazi marra ala qaryatin wane ne ko wane aw kaza irin waɗannan suna nan da yawa a cikin mutawwalat na tafsirai to in mutum tafsiri yake babu laifi yana ambaton su min babin fudud da kuma kokarin fada da zance amma ba wai su zama abin ijtimadi a matsayin daidai ne ba sai in da isnadi tabbatacce idan ba haka ba zai zama irin abin da Annabi ya ce la tusaddiquhum wa la tukadibuhum domin galibin su abubuwan da aka dibo daga cikin suhuf na ahli kitabi ko anajil ko makamantan su amma dai zaka tarar da su da yawa abin nan to kamar misali yanzu wannan malikatu sab'a Balkisu na sani mutane suna kokarin da dinga ƙaryata wannan amma to shi abin da yasa ba zai ƙaryatu ba saboda abin da yasa kace a tarihi jama'a ya shahara an san ta an yi ta kamar wancan sirkin Annabi Musa ko ana cewa Shu'aibu ne amma ga wannan shi bai shahara ba bai tabbata ba to ina so magana bambancin abin da ya shahara ya tabbata an san shi ba zai ƙaryatu ba jama'a kamar na Balkisu din nan kamar yanzu ashabul kahfi zaka ji a ce a sunan su dawani kada rike sunan ba lokaci da muka taba wata jarabawa ta abun nan ulumu tafsir wallahi da rike sunan nan duka a kaina tudda kayanu su da waye ni wasu irin sunaye haka tun muna university na jama'a su wanda labula a to jaraba ta ulumu tafsir aka ce kuma hada sunayen su wadannan duka sharikun salatun hakkar ma shi bayar da sunan shi da aka samu shi da sunan sarkin da sunan wane to duk irin wannan idan ana so ne a fada zance babu laifi a fada amma ba wai bi sifatihi umurun musallama ba ina fata mun fahimci wannan kida mu saurara ala insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi inda malam yake cewa tawarikur ruwati wal wafayat subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah